الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 5 ga watan Rajab shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 4 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda 2 tambaya ta farko dan uwa ke cewa ya ga wasu na rubuta wato kul huwallahu ahad a cikin kabari kafin a shigar da mamaci menene hukuncin wannan abu rubuta wata aya ta alqur'ani a cikin kabari kafin a shigar da mamaci sawa'an kul huwallahu ahad kamar yanda kuma na ji wani malami na bada lakanin cewa wai ayatul kursiyu ake rubutawa kafin a shigar da mamacin gaba ɗaya dai bid'a ne ayatul kursi ko kul huwallahu tun kana rayi zaka karanta suka yi aiki da abin da suka kunsa in kana son su amfanar da kai a makomaka lahira inda qur'anin gaba ɗaya za a rubuce a cikin kabarin ba zai amfane ka ba iya abin da ka aikata a rayuwarka shine zaka iske iya abin da ka aikata a rayuwarka shine zaka iske don haka wannan kwata-kwata bai da asali a cikin addini bid'a ce yana daga cikin kenan bid'a ta jana'iza wanda wasu suke aikata wanda wasu suke yi a nan kenan shine rubuta ayatul kursi ko kul huwallahu kenan a cikin kabari kafin shigar da mamaci kwata-kwata wannan bai da asali a cikin addini bid'a ne haramu ne yin haka tambaya ta biyu dan uwa yake cewa su da yawa yakan ga bayan an gama binne mamaci wato liman yakan dau helo sai yayi addu'a ko kuma fartanya sai a kewaye kabarin menene matsayin haka shi ma wannan baya da asali a addini abinda suke kiran shi wai daurin dawa ne na halarci wata jana'iza akwai wani limami daga cikin limamman garin nan manya-manyan limammai an gama jana'izar an bashi helan ne ya addu'a ya kewaya sai ya jefar da helan da ya gama addu'a sai yake ma mutane bayani yake cewa wannan kewaye hido da muke yi a da naman daji ba su da nesa da gari in an binne mamaci sukan zo su tone to shine muke karanta ayatul kursi mai daurin dawa kenan dan kada naman daji ya zo ya tone idan ka dauka kauyuka kamar yanda aka faɗa mana su in an binne mamaci kabarin igiya ake sawa sai a kewaya saboda in naman daji ya zo yana famar tunawa da zaran wannan igiya ta sarkafu da jikin harcen shi sai ya tsamanin tarko ne aka yi sai ya fita da gudu ba zai tona ba kaji hikimar rasu mutanen ƙauye suke da ake sawa igiyar saboda shi naman daji daga ya fara tona in ya ga wannan igiyar to hankalin shi sai ya bashi cewa tarko ne aka yi ana nihin a kama shi da haka wannan kwata-kwata ba shi ne sai yake cewa to yanzu ai makabartunmu a kewaye suke a kewaye suke kuma naman daji babu su a kusa da gari kenan in har haka ne kenan a daina kwata kwata in ma wai dar mun dawon da kuke dar mun dawon ma kwata kwata kuma bayyana asali bayyana asali na cewa menene a to a karanta ayatin kursiyu a kewaya kwata kwata wannan bayyana asali a cikin addini bayyana asali a cikin addini dan haka wannan kewaya hilo da ake ku kewaye fantar ya shi ma sai ka lissafa shi bid'a ce daga cikin bid'o'i na jana'iza karin fa'ida da kewaya da ake zuwa bayan asuba domin ita ma tana da alaka da wannan kewa asalin kewaya da ake zuwa da sassafe bayan asuba idan an binne mamaci sai a yi safiya a je a kewaya a ga naman daji ya tona ko bai tona ba shine fa asalin kewaya kin da ake cewa kewaya a je a kewaya a ga kabarin ya kwana lafiya ko kuma wani abu ya zo ya tona shine asalin wannan zuwa da ake da sassafe bayan asuba to sai aka maida abin ibada sai an yi kwana uku bayan asuba kaga mutane sun kwasa sun tafi wai sai aka rabe da cewa wai an je addu'a ne ake musu to addu'a sai an je can ko kuke cewa wanda yake cikin kabari addu'a iske shi take kuma haka kin to in har addu'a ce ai masa da gida sai an je an kewaya an je kabari in kuma ziyara ce ai bata kebanta ba kuma da bayan asuba ko dare ko rana an sunnanta mana ziyarar makabarta duk lokacin da kake da halin zuwa sai ka je kai kuma me yasa in ziyara ce kuma ake kayyade ta da kwana uku cewa za a ringa kewayawa zuwa kwana uku wannan duka abubuwa ne waɗanda suke an yayi musu ne na bid'o'i an shigar da su cikin addini alhali ba addini bane dan haka wannan kewaya da ake zuwa bayan asuba da kewaye hilo da wani rubuta ayatul kursiyu kafin a shigar da mamaci a cikin kabari dun me da su gefe ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da wato ake ma wato abinda ake fada na addu'a wato a wurin mamaci kenan shine yace babu ma yuqalu indal mayyiti wama yaquluhu man mata lahu mayyit kenan baban da muka gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake fada a gun mamaci idan mutun Allah ya masa rasuwa jama'a sun halarci gun to ga iya abin da ya dace su fada menene ya dace su fada shine su yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa kamar yanda malam ya zo mana da hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza hadartumul marida aw al mayyit manzon Allah yace idan kun halarci marar lafiya ko mamaci fa qulu khaira manzon Allah yace ku fadi fada ta alkhairi duk abin da za ku fada ya zamanto alkhairi sai yace fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulu domin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa amin akan abin da kuke fada in kun fada alkhairi suna cewa amin ya Allah ka amsa in sharri da mugunta kuka fada to hannu suna cewa amin kaga amin ta mala'ika ku karkai tsamanin cewa za a dawo da ita domin amin ta mala'ika wannan tabbas ne Allah zai karba domin bayi ne waɗanda suke masu daraja masu matsayi waɗanda ba sa saba ma ubangijinsu ubangiji ta'ala na faɗa la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru kuma ya faɗa bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu don haka duk abinda jama'a ke faɗa a gun mamaci na alkhairi ko sharri to mala'ikun Allah suna nan kuma iya abinda suke fada shine amin amin to dan haka Ummu Salama sai take cewa lokacin da Abu Salama ma'anar amin shine wato istajib du'a'ana ya rabbana ya ubangijinmu ka karba mana addu'ar mu shine ma'anar amin kenan istajib lana ya rabbana ya ubangijinmu karba mana addu'ar mu shine take cewa lokacin da Abu Salama Allah ya masa rasuwa sai na ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzon Allah inna aba salamata qadimata lalle mai gidana Abu Salama Allah ya masa rasuwa manzon Allah yace quli allahumma ghafirli wa lahu wa aqibni minhu uquba hasana ce ya Allah gafarta mun ka gafarta ma Abu Salama ya Allah ka maye mun da kyakkyawan karshe game da shi ma'ana ya Allah ka canza mun wato fiyayyen abu wanda yake kyakkyawan karshe game da shi shine take cewa fa aqabani Allahu man huwa khairul li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tace sai Allah ya canza mun fiye da shi mujin nawa da na rasa Allah ya canza mun da fiyayyen halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da ya halarci mamaci to iya abinda zai fada ya fada alkhairi duk abinda zaka fada ya zamanto alkhairi ne kuma ga iya addu'ar da ya kamata kai kace Allahumma ghafirli wa lahu wa aqibni minhu uquba hasana sannan kuma hadisi na biyu shi ma dai riwaya ce ta Ummu Salama Allah ya karama ta yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma min abdin tusibuhu musiba fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa babu bawan da wata musiba za ta same shi ko mun kankantarta babbar musiba ita ce musiba ta mutuwa domin mutuwa musiba ce kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ambaci cewa mutuwa musiba ce a can cikin suratul Maida fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyati thnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghairikum ina antum darabtum fil ardi fa asabatukum musibatul maut dan haka manzo Allah yace babu bawan da wato wata musiba ke samun sa kai tsaye sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle dai mu wato bayi ne na Ubangiji kuma mallakar shi ne kuma halittar shi ne kuma lalle mu ko ta kaka masu komawa ne zuwa gare shi yace Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka sakauta mun da lada game da wannan musiba da ta same ni wa khluf li khairan minha ya Allah ka maye min wato da fiye da abin da na rasa ya Allah ka maye min gurbin fiye da abin da na rasa manzo Allah yace face sai Allah ya bashi lada game da wannan musiba da ta same shi wa akhlafa lahu khairan minha kuma sai Allah ya canza masa abin da ya fi alkhairi tace lokacin da mai gidana Abu Salama Allah ya masa rasuwa sai na faɗi wannan addu'a kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni tace fa akhlafa Allahu li khairan minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya canza mun fiye da mujin nawa Allah ya bani fiyayyen halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana gama idda kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo wata tawaga cewa su zo su faɗa mata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ta da aure ta faɗi iya uzurranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi uzurin aka daura aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana duk wanda kenan Allah ya ma nashi rasuwa to ga iya abin da ya faɗa na addu'a shine yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha sannan kuma sai malam yazo da hadisi na uku hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza mata waladul abdi wato idan da na bawa Allah ya masa rasuwa ma'ana mutumin da Allah ya ma dan sa rasuwa qala Allahu ta'ala li mala'ikatihi ubangiji ta'ala na faɗa ga mala'ikunsa qabadtum walada abdi ubangiji ta'ala zai ce da mala'ikunsa kun karbi dan bawa na fa yaquluna na'am sai su ce kwarai da gaske ya ubangijin mu haka ne fa yaqulu sai ubangiji ta'ala yace qabadtum samarata fuadi wato kun karbi ƴaƴan itaciyar zuciyarsa fa yaquluna na'am sai su ce kwarai ya ubangijin mu haka ne mun karbi ƴaƴan itaciyar zuciyarsa fa yaqulu ubangiji ta'ala sai ya ce fa ma za qala abdi mi bawa na ya fada a lokacin da na karbi rayuwar dan sa fa yaquluna mala'iku sai su fada ga ubangijin su tare da cewa yafi kowa sanin abinda shi bawon ya fada amma dan tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala da kafa shaida akan bawa kenan fa yaquluna mala'ikun sai su ce hamidaka ya ubangijinmu wannan bawa naka wanda ka karbi dan sa iya abin da yi gode maka yi cai alhamdulillah wastarja'a kuma yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafazin wastarja'a ay qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ake kira da alistirja kenan fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yanda mun yi bayani a baya in aka ce hamdala shine fadar walhamdulillah idan aka ce hailala shine fadar la ilaha illallah idan aka ce basmala shine fadar bismillah idan aka ce hauqala shine fadar la haula wala quwwata illa billah idan aka ce alistirja shine fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine suka ce hamidaka ya ubangijinmu ai ya gode maka wannan bawa wastarja'a kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un فيقول الله تعالى كيف أبنجي تعالى سيفتا ملائكونسا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحم أبنجي تعالى سيفتا ملائكونسا ماذا كجيك جنا ما باوا ناجدان مسمى على الجنة كما ونن جدا كسن يامس سوناتي وبيت الحم جدان بودياكين أبنجي تعالى ya lakanta musu yanda za su rada ma wannan gida suna wasammuhu baitul hamd ku sanya masa suna cewa gida wanda yake na godiya kaga kenan gode ma Allah subhanahu wataala akan musiba ta mutuwa musamman mutuwa ta da da fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama saboda kai sai Allah zai fada ga mala'iku ku je ku gina masa gida na musamman a aljanna to amma wannan fa baya kasancewa sai in mutun ya dau hakuri ya jimre ya gode ma ubangiji subhanahu wataala akan wannan musiba kuma yayi wannan kalima ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan zai cancanci wannan sakamako shine gina masa gida na musamman a aljanna sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu Allah ta'ala ubangiji ta'ala na fada mali abdi almu'min indi jaza'un idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma hatasabahu illa al-janna rawahu al-bukhari ubangiji ta'ala da kansa ke cewa bawa na mu'mini bashi da wani sakamako a guna idan na karbi masoyinsa daga cikin iyalinsa na duniya masoyi in ma mahaifi ko mahaifiya ko da ko mata ko dan uwa wa ko kani ko wani aboki an gane ko domin dukkan su sun shiga karkashin wato safiyu safi idan aka ce safi shine kenan masoyi wanda yake mai tace su shine yace idza qabadtu safiyahu idan na karbi masoyinsa daga min ahadin duniya daga cikin iyalinsa na duniya iyali akwai mahaifi akwai mahaifiya akwai mata akwai yaya akwai jikoki akwai abokai duka suna ciki thumma hatasabahu sannan ya nemi sakamako na ubangiji subhanahu wataala akan wannan musiba da ta same shi ta rabuwa da masoyi ubangiji ta'ala yace bashi da wani sakamako a gona a gobe kiyama illa aljanna face aljanna ita kadai na tanada masa karshen mumini kwa karshen guri mumini ita ce aljanna mumini bashi da wani guri sama da aljanna ubangiji ta'ala kuma ya fada duk wanda ya dace da gidan aljanna a ranar kiyama to kakar shi ta yanke saka kamar yanda Hausawa muke fada ya cimma iya gurinsa kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa faman zuhu biha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur hadisi na karshe zai maimaito a cikin darasin mu na yau qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu jawazil buka'i 'ala al mayyit bi ghairi nadbin wala niyaha amma niyahatu fahram wa sayati fiha babun fi kitabin nahi insha Allah ta'ala wa amma al buka fa ja'at ahadith kathiratun bin nahyi 'an wa annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi wa hiya muta'awwalatun wa mahmulatun 'ala man awsabihi wa annahu inna ma huwa 'anil buka'i alladhi fihi nadm aw niyaha والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروى مسلم بعضه Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yi ma mamaci kuka bi gairi na dibe inde ba kuka bane ba wanda yake na kididdiga wato kyawawan ayyukansa wala niyaha kuma ba kuka ba wanda yake na daukaka murya idan aka ce annadib wani nau'i ne na kuka wanda a jahiliya kafin musulunci in mutun Allah ya masa rasuwa sukan masa irin wannan kuka wani maguzanci ne wanda kukan ba na saboda Allah bane da ƙarfi da yaji ne ake janyo hawayen ana kuka ana ambata kyawawan ayyukan mamacin wayyo wani shine mai mana kaza wani mai mana kaza wani mai yin kaza wani mai yin kaza haka ake zama a gidan da akai rasuwar ayi ta lissafa ayyukan sa ne to haka wajen niya wajen wato annayu kai yako a jahiliya da suke yi idan mutum Allah ya masa rasuwa sai mu aje magama inda mutane suke taruwa sai aje ana fada wani mai kaza wani mai kaza wani mai kaza mai kaza mai kaza Allah ya masa rasuwa ana daukaka murya to wannan haramun ne kwata kwata baya halatta irin kai wannan yakon kai yako wanda ya halatta aje a ba jama'a labari wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a yi jana'izar sa fakat ya abin da za a yi amma na a fada wani mai kaza wani mai kaza wani mai kaza wannan kwata kwata haramun ne yana daga cikin kai yako wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana to haka shi ma wannan annadin kuka ne a jahiliya da ake ma mamaci amma kukan yana kunshe da ambata wato kyawawan ayyukansa wani mai kaza wani mai kaza wani mai kaza ana ta lissafa ayyukansa da yayi na kwarai to wannan shi ma haramun ne kwata kwata baya halatta wala niyaha ko kuma kukan da ake kiran shi kukan kyara kyara wani tsuntsu ne ko kuma kace irin kukan kurciya kenan domin a jahiliya in mutum Allah ya masa rasuwa sai a dauko gonar kuka ta zo ta zauna tana rirawa, mata sun taru suna jin wannan kuka da kai, mi murya za ta ringa zanawa wane mai kaza tana rira wannan, yanda ka san kurciya tana kuka, ai an san dai kurciya ko to iru ko kuma ka kalli kukan tanta baradi irin wannan zaka ji tana wannan kishi. Har yau wannan maguzanci akwai sauran shi, har yau musamman in kai gabas a cikin kauyukan su, a cikin gari dai karantarwa ta addini ta ratsa, amma har yau in kai gabas a cikin kauyuka akwai irin wannan, akwai irin wannan na in mutum Allah ya masa rasuwa sai a samu gonar kuka ita za ta ringa dauka tana rirawa, wasu suna amsawa, an mata sun taru ana jin kuka, to wannan shine ake kiran shi anniyaha. To haka yana daga cikin ma'anar anniyaha, kuka na daukaka murya, wayyo mu mutumin lalace, wayyo wani Allah ya masa rasuwa, wayyo wani mai kaza, to wannan kwata kwata haramu. Shine malam yace amman niyahatu fa haramu, sani dai shi kukan kyara wato wannan haramun ne kwata kwata baya halatta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsinuwa akan duk matar da take irin wannan kuka, in har ta mutu bata tuba ba to a ranar kiyama wato za a mata riga ta man kulhi ko mu ce ta man gelo, wani mai ne wanda yana kama da kwalta, yanda ka san an dafa kwalta haka yake shi wannan mai, wato makiyaya sukan yi amfani da shi ga raƙumma in sun kamu da cutar kazuwa, ake shafa musu wannan mai mai danko yanda ka san kamar kwalta. To mai kukan mutuwa in ta mutu bata tuba ba a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai mata irin wannan riga ta wannan danko irin ta kwalta, a jefa ta cikin wutar jahannama wal iyaz billah. Dan haka shine malam yace amman niyahatu faram, zamu iske babi na musamman akan shi. Shine malam yace wa sayati fiha babun fi kitabin nahi, da sanne babi na musamman a cikin kitabun nahi zai zo wanda ke tabbatar da haranci irin wannan kuka insha Allah ta'ala. Sai yace wa ammal buka'u, yace sani dai shi rosa kuka ga mamaci, faja'at ahadithun kathiratun bin nahyi anhu, hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo wadanda suke hani game da kukan mutuwa, kukan makoki, kuka irin na daukaka murya. Wa annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi, shi mamaci ana azabtar da shi a sababin kukan da iyalinsa suka masa, kukan da iyalinsa suka masa. Wa hiya muta'awwalatun wa mahmulatun ala man awsabihi, malan yace amma hadisan za a fassara su a dauke su akan wanda ya wasiyar cewa in ya mutu ai masa kuka, wanda ya wasiyar cewa in na mutu ku yi mun kuka, to wannan duk adadin duk kukan da aka masa za a azabtar da shi gurgurdan kukan da aka masa, wanda a jahiliya wasiya suke kamar yanda karfa yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shukki alayya al-jayba ibnata ma'abali, yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu, yake fada ga wata matarsa yake cewa inna mutu wato ki mun kuka da duk abin da kika gana cancanta, duk wasu ayyuka da nayi na kware ki zana, wa shukki alayya al-jayba, yace kuma ki tsaga wuyar rigarki, yabnata ma'abadi, ya ke diyar ma'abal, ki keta wuyar rigarki a sababin musiba ta mutuwa ta, kuma ki rosa mun kuka ki mun kuka iyayen da kika so. To wannan yana nuna cewa in mutun yayi wasiyar cewa ayi masa kuka bayan mutuwar shi, to za a azautar da shi a sababin kukan da aka masa. Abu na biyu, in ka san al'adar jama'ar ka shine yin kukan makoki, ka ki musu wasiyar cewa kar a mun kuka, in na mutu duk wanda ya mun kuka ban yafe ba, ka gaya musu kar wanda ya mun kuka, to in kai sakaki akan wannan to yana iya shafar ka, saboda in kaga aikin asha ya zama wajibi ka hana. Kar mu manta bayani ya gabata yanda magabatan kwarai suke wasiyar cewa in na mutu kar a mun kaza, kar a mun kaza, kar a mun kaza, domin ya saba ma shari'a. Wasu su ce in na mutu a mun kaza, a mun kaza, a mun kaza, domin shine sunna. To shine yace wa annal mayyita, kuma za lokaci yayi na mutun yayi wasiya kire a rubuce, ka samu shedu ka tabbatar musu in na mutu kar a mun kaza, kar a mun kaza, kar a mun kaza, kafin wuri ya kure, saboda yin wannan wasiya wajibi ce. Kuna kallon yanda bid'o'i na jana'iza suka yawaita a cikin al'umma ana, sai ka rayu a cikin sunna kana mutuwa ɗan bid'a su zo su yi tsaye akan gawarka su zo su yi tsaye wanda sun san ba tare ba kuke kana raye ba tare ba kuke aqidar ku ba ɗaya bace ba amma wai kana mutuwa wai lokacin nan za su zo wai su nuna wai su ne na kusa da kai shine yace wa annal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi lalle mamaci wato akan azabtar da shi a sababin kukan da iyalinsa suka masa sai yace wa hiya muta'awwalatu wadannan hadisai wato za a awwala su shine a fassara su wa mahmulatun kuma za a dauke su a dora su alaman ausabihi ga wanda yayi wasiyar cewa in ya mutu ai masa kuka to shine za a azabtar da shi gulgudan kukan da aka masa sai yace wannan hayu innama huwa anil buka'i allazi fihi nadabu hani kusan da cewa kadai ya kasance dangane da kukan da ke akwai kilga kyawawan ayyukan mamaci wani mai kaza wayo wani mai kaza ana zana ayyukan sa da yi na kwarai to wannan haramun ne auni ya hatum ko kuma kuka wanda yake na daukaka murya sai yace wad dalilu ala jawazil buka'i bi ghairi nadbin wala niyahatin ahadithu kaseera dalili akan halaccin kuka na zubar da hawaye kenan ba tare da lissafa wasu ayyuka na kwarai na mamaci ba tare da daukaka murya ma dan yace akwai hadisai masu yawa minha na daga cikin hadisan shine malam yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gaida Sa'ad ibn Ubada a lokacin da bashi da lafiya Sa'ad ibn Ubada shugaba ne daga cikin shugabannin kabilu na Madina domin Madina tana kunshe da manyan kabilu guda biyu Khazraj da Aus to shi Sa'ad ibn Ubada wato shugaba ne na kabilar wato Khazraj manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaida shi a lokacin da bashi da lafiya wama ahu Abdurrahman ibn Auf wama ahu Abdurrahman ibn Auf tare da shi wato a lokacin nan akwai Abdurrahman dan Auf tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da Abdullah dan Mas'ud ma'ana waɗannan manyan sahabbai guda uku sun tafi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gaida Sa'ad lokacin da bashi da lafiya da aka shiga wajen Sa'ad ibn Ubada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli yanayin da yake ciki na rashin lafiya tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kimsa tausayi a cikin zuciyarsa sai ya kasa mallakar idanunsa sai ya ringa zubar da hawaye yana kuka yana gungunin kuka shine yace fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa gungunin kuka yana zubar da hawaye falamma ra'al qaum buka'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jama'a suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kuka bakau su ma sai suka fashe da kuka faqala sai manzon Allah yace ala tasma'un shin baku ji ba da cewa inna Allah la yu'azzibu bi dam'il ayn baku ji labarin cewa ubangiji ta'ala baya azabtarwa a sababin zubar da hawaye na idanu kaga wannan shine yake nuna mana albukakin abinda ake nihi da kukan kuka na zubar da hawaye shine yace ala tasma'un lafazin ala tasma'un bi ma'ana isma'u ma'ana ku saurara inna Allah la yu'azzibu bi dam'il ayn lalle ubangiji ta'ala baya azabtarwa a sababin wato zubar da hawaye na idanu wala bi huznil qalb ko damuwa ta zuciya da bawa yake samu ita ma ubangiji ta'ala baya azabtar da bawa sai yace walakin yu'azzibu bi hadha manzo Allah yace ku san da cewa ubangiji ta'ala na azabtarwa da wannan au yarham koye ji kai wa ashara ila lisanihi sai yayi nuni zuwa harshen sa ma'ana da wannan ne Allah yake azabtarwa ko kuma wato ya ji kai kenan in har mutun ya faɗi maganganu waɗanda ba su dace ba ya nuna kashin hakuri da raki da nuna rashin yarda da alkadari na ubangiji subhanahu wataala to Allah zai azabtar da shi duk wanda yayi wannan kuka na daukaka murya wayo wani mai kaza wayo wani mai kaza to Allah zai azabtar da shi a sababin wannan kuka da yake au yarham ko kuma Allah ya ji kai ya tausaya ma bawan sa shi kuma anan in ya faɗi kalima kalima da ta dace yayi godiya ga Ubangiji yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah zai canza masa abin da yafi alkhairi kuma Allah zai sakauta masa da gidan aljanna shine ash-shahid kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala tasma'u yace shin ba ku ji labarin cewa inna Allah la yu'adhibu bi dam'il ayn Ubangiji ta'ala baya azabtarwa a sababin zubar da hawaye na idanu wala bi huznil qalbi ko kuma damuwa ta zuciya sai yace walakin yu'adhibu bi hadha aw yarham kusan da cewa Allah na azabtarwa a sababin wannan ko kuma ya ji kai kenan halishi in ka faɗi maganganu waɗanda ba su dace ba waɗanda suke nuna rashin yarda da alƙadarin Ubangiji subhanahu wata'ala to bawa ya tabbatar da cewa azabar Allah na tafi in har yayi maganganu maganganun da ba su dace ba a lokacin da musiba ta same shi musamman musiba ta mutuwa sai yace aw yarham ko kuma Allah ya ji kai ya tausaya ma bawan sa kenan in ya faɗi kalmomin da suka dace a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato yin kuka na mutuwa kuka wanda yake na zubar da hawaye kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yama sa'ad ibnu abi waqqas wannan yama sa'ad ibnu ubada wato kuka a lokacin yana cikin rashin lafiya ne manzon Allah ya iske shi a cikin yanayin da yake ya galabaita manzon Allah ya tausaya masa akan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin zuwa gaida marar lafiya kamar yanda babi na musamman ya gabata wanda gaida marar lafiya hukuncin sa wajibi amma wajibi ne wanda yake kifai in wasu suka je sun sauke ma wasu sannan kuma wannan yana nuna mana mustahabbancin mutum mai daraja ya je ya gaida wato mabiyan sa kenan na sama ya gaida wanda yake na kasa da shi kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya tashi ya je ya gaida Sa'ad ibn Ubada kuma wannan hadisi yana nuna mana taruwa a gun marar lafiya matukar babu cutar da shi to wannan halaka ne amma in an fahimci akwai takura ma marar lafiya da rashin samun hutu ga shi marar lafiyar to baya halatta mutane su zo su zauna su taru a gunsa domin yin haka akwai cutarwa gare shi amma in har ya dan samu sauki ko yana bukatar jama'a su zauna su dan ɗebe masa kewa to wannan ba laifi bane jama'a su zo su zauna a gunsa sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin ka nuna damuwarka a gaban marar lafiya wanda wannan yana nuna cewa kana daga cikin masoyansa kuma yana nuna cewa shi wannan marar lafiya yana da kima yana da martaba yana da matsayi a gunka kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Sa'ad cewa yana jin zafin sa yana da matsayi a gunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fice da kuka sannan hadisi na biyu a baban hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan diyarsa Zainab ita ce matar wato Abu al-As ibn Rabi lokacin da danta ba shi da lafiya yana cikin yanayi na fitar rai ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yazo Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da dan aiken je ka fada mata inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falatasbir wa la tahtasib manzon Allah yace ko ma ka fada mata inna lillahi ma akaza duk abinda Allah ya karba nashi ne wa lahu ma a'ta kuma duk abinda ya bayar kuma nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai a gunsa yana da lokaci kayyadadde ce da ita falatasbir ta dau hakuri wal tahtasib ta nemi lada na Ubangiji subhanahu wataala akan wannan musiba da ta same ta sai ta sake mai da dan aikin tace koma ka fada masa ina son na zo ina bukatar ya zo da kanshi tace a koma a fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ce tace kawai tana da bukatar ya zo to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo tare da shi akwai su wannan Usama ibn Zaid da Mu'az dan Jabal da Sa'ad ibn Ubada da sauran wasu daga cikin sahabbai suka rako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan diyar shi a lokacin da ya zo rufi a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maus sai aka dauko dan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yana cikin hali na fitar rai. Manzon Allah ya dora shi kan cinyar sa kamar yanda hadisin ya gabata tun a cikin babu sabr. Zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ringa bugawa. Ta ringa bugawa saboda tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم take yanke idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ringa zubar rahawaye. Fa qala lahu sa'd sa'd ibn ubada, wanda manzon Allah ya masa kuka a hadisin da ya gabata kuma anan shine da shine aka tafi. Fa qala lahu sa'd sa'd ibn ubada, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce ma hadha ya rasulullah, yace ya manzon Allah wannan ko menene, ni nake so na gani. Saboda ya ga sabanin al'ada da dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da aka ga mutum fadar sa ta saba ma aikin sa ko kuma aikin shi ya saba ma fadar shi, to sai a tambaye shi menene hikima, me yasa wani kai kaza kuma bayan ka ce kaza. Dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hannun su game da yin kuka, to amma yanzu gashi yana kuka. To shi yasa Sa'd ibn Ubada sai ya ce ma hadha ya rasulullah, yace ya manzon Allah wannan ko menene. Ala sai manzo Allah ya ce masa hazihi rahmatu, wannan hawaye da kaga ina zubarwa, wannan kuka da nake, manzo Allah ya ce wani tausayi ne, tausayi ne na musamman. Ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadi, wanda Allah ke kimsawa a cikin zukatan bayinsa. Wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi arrahama, kusan da cewa kadai masu tausayi daga cikin bayin Allah sune Allah yake tausaya ma. Aljaza'u min jinsil amal, wanda yake da tausayi shi Allah yake tausaya ma. Duk wanda yake da kekasasshiyar zuciya, wanda baya da tausayi, to Allah ba zai tausaya masa ba. Aljaza'u lil ihsani illa lil ihsan, in ka tausaya ma bayin Allah, Allah ya tausaya ma. In ka kuntata musu, Ubangiji ta'ala zai kuntata ma. Wajaza'u sayyi'atu sayyi'atu misluha, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Shine manzon Allah ya ce hazihi rahmatun, ya ce wannan wani tausayi ne na musamman. Ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadi, wanda Allah ke kimsawa a cikin zukatan bayinsa. Sai ya ce wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi arrahama, kusan da cewa kadai Allah na jin kan arrahama, masu tausayi min ibadihi daga cikin bayinsa. Wannan hadisi a takaice yana nuna mana halaccin kuka na zubar da hawaye, kukan mutuwa, kuka na zubar da hawaye, wannan halaka ne, kuma wannan alama ce wadda take nuna imanin mutum. An gane ya zamanto kuka ne na fi sabilillahi, kenan zuciya ce ta yi rauni akan wannan abu da ya samu, kenan take zubar da idanu suke zubar da hawaye. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Anas, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radiyallahu anhu wa huwa yajudu bi nafsi, ya shiga gun ɗansa Ibrahim, Allah ya kara masa yadda, a lokacin nan yana cikin fitar rai. Yajudu bi nafsihi, ma'ana yana kyauta da ransa, ma'ana ga mala'ikun Allah waɗanda Allah ya wakilta game da karɓar ran, shine ma'ana yana cikin hali na fitar rai. Ibrahim ɗane daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan shine yafi shahara a cikin ƴaƴansa maza, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkule yana da ƴaƴa guda bakwai, kuma gaba ɗayan ƴaƴan wato Allah ya musu rasuwa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, illa ƴarsa ɗaya ɗaya ita ce Fatima, sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴan watanni ita ma Allah ya karɓi rayuwarta. A wata riwaya malamai suna cewa wata shida. ƴaƴansa maza guda uku ne, akwai Al-Qasim, sannan akwai Abdullahi, sannan akwai Ibrahim. Shine a wata riwaya suke cewa Al-Qahir ko Al-Qayyim, shi dai na uku sunan shi Abdullahi. Kenan Al-Qasim wannan da shine aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kinaya, shine babba kenan Al-Qasim. Akwai Al-Qasim, akwai Abdullahi, sannan akwai Ibrahim, sai dai Ibrahim kin yafi su shahara. An gane shi ma Ibrahim in kwata-kwata rayuwarsa wata 16 ne, tare da cewa wasu malamai suna faɗa wata 17, yana da wata 16 Allah ya masa rasuwa. Sannan mata guda hudu ne, akwai Fatima, sannan akwai Zainab, sannan akwai Ruqayya, akwai Ummu Kulsum, ita Fatima ita tafi su shahara a cikin matan gaba daya, ita ce matar Aliyu Allah ya kara masa yadda. Akwai Zainab, ita ce wanda wannan hadisi ya gabata, kenan matar Abu al-As ibn Rabi. Sannan akwai Ruqayya, ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ma Usman, wanda ba ta da lafiya da za a fita yakin Badar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da Usman cewa ya jiyarta. Da Allah ya mata rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa kanwarta Ummu Kulsum, ita ma Allah ya mata rasuwa. Manzon Allah ya ce inda akwai wata da na kara ma, kenan mata hudu maza uku. To shi dukkan su ƴaƴan, amma gaba ɗaya ƴaƴan Khadija ne, illa wannan Ibrahim shi ɗa ne na wata kuyangar shi Mariya, ita ce Mariya wadda ake mata laƙabi Mariyatul Qibtiyya, domin sarkin Masar shi ya bashi, shi ya bashi ita. Su kuma kabila ce ta Al-Qibt, don haka ake ce mata Al-Qibtiyya, kenan ana danganta ta ne zuwa ga kabilarta. Sarkin Masar shi ya yi kyautar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan Ibrahim ɗani nata shi ne, wato yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gun ɗansa Ibrahim, Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da yake cikin hali na fitar rai. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان, sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka hadu, wato suna zubar da hawaye. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان, idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka hadu suna zubar da hawaye. فقال له عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن dan Auf sai ya ce wa anta ya rasulullah, ya ce ya manzo Allah kai da kanka, kai da kanka ya rasulullah, domin me yasa? Ya ga kenan aikin sa ya saba ma fadar sa, domin ya hana yin kuka. To amma gashi yana kuka. Fa qala, sai manzo Allah ya ce ibn Auf, ya ce ya kai dan Auf, innaha rahma, wannan kuka da kaga ina yi, manzo Allah ya ce wani tausayi ne na musamman wanda Allah yake saka shi a cikin zukatan wanda ya so daga cikin bayinsa. Thumma atba'a habi ukhra, sannan sai ya biya ma wannan kalima da wata kalima ta daban, kenan bayan ya ce innaha rahma, sai manzon Allah ya ce innal aina tadma, ka san da cewa idanu suna zubar da hawaye akan irin wannan musiba. Wal qalba yahzan, zuciya tana samun damuwa, yace amma duk da haka yace wala naqulu, ba za mu ce komai illa ma yurdi rabbana, sai abinda zai gamsar da ubangijinmu, ba za mu faɗi wata kalima sai kalimar da za ta gamsar da ubangijinmu. Sai yace wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun, yace lalle mu muna cikin damuwa ya ibrahim a sababin rabuwa da kai. Da yace wala naqulu illa ma yurdi rabbana, ba za mu faɗi wata kalima sai kalimar da za ta gamsar da ubangijinmu. Wace kalima ce? Shine fadar alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ita ce kalimar da Allah yake so kuma zai yarda da ita, kuma sakamakon duk wanda ya faɗi wannan kalima Allah zai sanya mala'iku su gina masa gida na musamman a aljanna, a sanya ma gidan suna baitul hamd, kamar yanda hadisi ya gabata. Shine anan manzo Allah ya faɗa ma Abdurrahman ibn Auf, yace masa innaha rahma, wannan hawaye da kaga ina zubarwa yace tausayi ne na musamman. Sannan manzo Allah yace masa innal aina tadma, lalle idanu na zubar da hawaye. Wal qalba yahzan, yace zuciya tana samun damuwa akan irin wannan musiba, yace amma wala naqulu, ba za mu faɗi wata faɗa illa ma yurdi rabbana, sai abinda zai gamsar da ubangijinmu. Wa inna bi firaqika, lalle mu a sababin rabuwa da kai ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, la mahzunun, manzo Allah ya ce lalle mu masu damuwa ne, muna cikin bacin rai, amma duk da haka ba za mu nuna kashin hakuri ba da rashin yarda da alkadarin ubangijinmu. Wannan shi ma a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana halaccin, wato shine kuka, kuka wanda yake na zubar da hawaye a lokacin da aka ma mutum wato mutuwa. Sannan kuma wannan hadisi hallo yana nuna mana halaccin mutum ya bada labari game da damuwar da yake ciki, amma tare da cewa koye damuwar shine yafi dacewa, kamar yanda anan yace wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun, kaga abin da yake cikin zuciyarsa ne annabi Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa. To yana nuna mana halaccin mutum ya bayyana damuwar da yake ciki, amma koyewar ita ce tafi dacewa. Manzon Allah ya bayyana dan ya nuna mana halaccin haka. Babul kaffi amma yara min al-mayyit min makruh. Ana Abi Rafi Aslam maula rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato kame halishi game da duk abin da mutum ya gani na aibi, wato game da mamaci. Duk abin da ka gani game da mamaci na aibi, to anan ya zama wajibi mutum ya kame halishinsa, kar ka fito ka faɗa. Shine yace babul kaffi, baban da ke bayani game da kame baki, kame halshe amma yara min almayyit min makruh, game da abinda mutum ya gani game da mamaci, wato na abin ki na kyama, abinda zai iya aibanta shi. Shi kwa abinda yake abin ki, abin aibi ga mamaci, yakan kasance kala biyu ne, nau'i biyu ne. Akwai ma ya ta'allaqu bi halihi, abinda yake ratayuwa yake da alaka da halinsa, sannan akwai ma ya ta'allaqu bi jasadihi, abinda yake da alaka da gangan jikinsa. Abinda yake da alaka da halin mamaci, su da yawa wani wani iyazu billahi, in Allah ya masa rasuwa zaka ga fuska ta canza, ta yi baki, ta yi nuni, wanda wannan kuma dalili ne wanda yake nuna, alama ce wanda take nuna wani iyazu billahi an yi mummunan karshe. Zaka ga kwata-kwata babu wani annuri, babu wata wani haske a fuska, ta canza, ta yi baki, ta rikida. To irin wannan abu idan mutum ya gani baya halatta ya fito ya faɗa ma mutane, ai wane da ya mutu fuskar ta canza, ta yi baki, wani zaka ga ya gami fuska. To irin wannan sifa baya halatta mutum ya fito ya faɗa, saboda shi wannan mamaci ya riga ya gabata ga Ubangijinsa, kuma da sannu Ubangijinsa zai sa kauta masa da iya abin da ya cancanta na adalci ko fadalarsa. In ma Allah ya sa kauta masa akan mugun aikinsa da ya aikata, ko kuma Allah ya masa rangwame ya yafe masa. Sannan wanin kwa in Allah ya masa rasuwa, shi kwa zaka ga fuska tana haske. So da yawa ma wani zaka ga ya mutu yana murmushi, to wannan kuma alama ce wadda take nuna wato an yi kyakkyawan karshe. To irin wannan shi koyewa za a yi, a an so a fito a faɗa domin mutane su yi masa yabo, yabo wanda yake na ƙwarai, mala'ikun Allah su kai shaida ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan ba a kiran shiriya, kamar yadda malamai suka faɗa, ka fito ka faɗa in ka ga wato abubuwa waɗanda suke na alkhairi game da mamaci, to wannan ana buƙatar a faɗa domin mutane su yabe shi. Wannan ya zamanto yabo ne na jama'a, sababi ne na samun yabo na jama'a, wanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su kai ma Ubangiji ta'ala cewa ga abinda bayinka suke faɗa game da bawanka wanda da ka karɓi rayuwarsa. To shine anan kenan abin da yake da alaka da hali, in an ga wani abu wanda yake na sifa mara kyau, kamar fuska ta yi baki ko ya kasance fuska ta jirkita, to wannan ba a faɗa, wuyewa ake. In an ga abubuwa ne waɗanda suke masu kyau, fuska ta yi haske, yana mulmushi da sauransu, wannan kuma sai a fito a faɗa. Sannan abin da yake da alaka na jikinsa, kamar misali ko wata cuta wadda take ta halitta, kamar albaras ko abin da yake kama da haka, to wannan baya halatta mutum ya fito ya faɗa. Kamar misali wanda galibi wannan ko wanda zai zo ya tube mamaci, wanda zai wanke mamaci, shi ne yake ganin irin waɗannan abubuwa. To duk abin da ka gani a jikin shi na halitta wanda zai iya zame masa aibi, kamar wata cutar albaras wanda wani nau'i ne na kuturta da sauransu, to wannan baya halatta ka fito ka faɗa, shi ma dole ka ƙoye. sakamakon duk wanda ya rufa ma dan uwan shi musulmi asiri shi ma Allah zai rufa asirin shi a duniya da lahira. Shi kuma mumini sawa'an yana raye ko yana mace alhurmar shi tana nan, duk abin da zai aibanta shi baya halatta ka fito ka fada. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Rafi shine aslam yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kina ya shahara da kinayarsa Abu Rafi, amma sunansa aslam. Shine yake fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada man gassala mayyitan, manzon Allah yace duk wanda ya wanke mamaci fakatama alaihi, ya koye ma mamacin duk wani abin da ya gani na aibi bai fito ba ya fada, sakamakon sa gafarallahu lahu 40 marra, ubangiji ta'ala zai gafarta masa su 40. Duk wanda ya ma mamaci wanka ya koye duk abin da ya gani bai fito ba ya fada abubuwa waɗanda za su iya aibanta wannan mamaci, to Allah zai gafarta masa gafara 40. Wannan yana nuna mana irin yanda a yau jama'a rashin fahimtar irin wannan fadala ta wanke mamaci, zaka ga mutane suna baya-baya suna kyamar wanke mamaci, wasu suna baya-baya saboda sun jahilci yanda ake wanke mamaci. Shi kuma wanke mamaci ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana, yanda kake wankan janaba haka za ka wanke mamaci, illa kasancewar ka tambaya malamai su kara maka bayani yaya ake wanke mamaci kuma wanka nawa ake masa da abin da ya kama da haka. Sakamakon duk wanda ya ma mamaci wanka, duk wanda ya ma mamaci wanka Allah zai gafarta masa gafara 40, wanda gafara ɗaya takka Ubangiji subhanahu wataala ta isa ta dauke zunubin duk wani mai zunubi a duniyar kasa, to Allah sai ya gafarta maka gafara ɗaya na bin ɗaya gafara 40 a sababin wanke mamaci. Kenan in baya da aibin da zaka fito ka fada daman baka fada ba ka kubuta, in yana da aibi ka koye aibin baka fito baka fada to zaka samu wannan gafara 40, in ko yana da aibi ka ki koye aibin ka fito ka fada to wannan gafara ba zaka same ta ba, domin sharadin samun wannan sakamako ya zamanto mutum ya koye shine yace man gassala mayyitan, duk wanda ya wanke mamaci fakatama alaihi, ya koye duk wani abin da ya gani na aibi, in ma abin da ya shafi halinsa na canzawar fuska da sauransu, ko kuma aibi da yake da alaka da jikinsa, yace gafarallahu lahu 40 marra, ubangiji ta'ala zai gafarta masa gafara 40. Dan haka a takaice wannan fadala ce wadda take mai zaman kanta, kuma wanke mamaci ibada ne, ya kamata mutum ya nemi sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wataala akan haka, ya zamanto niyyarka shine kawai saboda Allah. In an baka wani abu ba laifi bane ka amsa, amma ka ce sai an baka ko ka nuna a baka wannan kwata-kwata baya halatta. Idan mutum ya zamanto ya sa sai an bashi ko ya nuna kwadayin a bashi, to wannan sakamako ba zai same shi ba. Dan haka ibada ce mai zaman kanta wanda kuma ya kamata jama'a ta musulmi kada su bari irin wannan lada ya ringa kurcewa, ayi kokari a san yaya ake wanke mamaci, yaya ake wanke mamaci domin a samu fadala irin wannan. Kenan mazanmu da matanmu a samu mata su koya, maza su ma su koya, da dama a cikin jama'a kar ya zamanto abinci giya sai ana nema a unguwa kaza ai wani ya iya wankan gawa, wani ya iya wankan gawa, kuma abun an takaita shi ga malamai, malam a unguwa shine mai wanke gawa, in kaza za a yanka malam za a kai ma yanka, in menene malam za a kai, duka komai an riga an rataya shi ga malam. Shi kuma ibada ce wanda ya kamata a ce kowa a ce ya iya ta, kowa ya san ta. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.